الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسادوا أيو يمتشن ران الشابير قوات رمضان نوانا شكرا تهجرا تدبو دري حدو دتلاسين دتفس ودى تيدي دي درانر قوما قوات انشيد شكرا تدبو بيو دقوما شابك يتمي لاديا yau insha Allah za mu tashi suratul Isra a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a birnin Kano Allah ya tsare wannan ya kara mu wannan gari namu tsari da kariya da albarka da mu amsa tambayoyin da suka sawwaka gurgurdan iko wannan yace na kasance Allah ya bani baiwa har nake waƙoƙi irin na siyasa kuma idan nayi akan bani kuɗi shi nake so kai mun bayani game da wannan kuɗin da nake ci Allah ya ƙara malin lafiya da kwanciyar hankali da arziki ne yalwa amin wato shi idan ita waƙa kama abinda ake cewa takobi ce ne kaifi biyu ko ka sara ko ta sare ka saboda haka ya danganta idan abinda kake yi gaskiya kake faɗa ba'a da zagin mutane da cin mutuncin mutane ba idan abu ne wanda yake na gaskiya aka ba ka lada akan wannan babu laifi dan baiwa ce da Allah madaukakin sarki yayi maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa Hassan ibn Thabit da waƙar da yake yi domin kare addini ya karfafa shi ya ce ruhul qudus yana tare da shi saboda haka dan mutun ya samu lada a cikin wannan akan aikin da yayi idan abin da ya fada ba abubuwa ne waɗanda suke na ƙarya ba da na cutan mutane da na zambo to babu laifi in kun irin wannan ne to mutun ya ci haram saboda haka sai kai karda dan irin kuɗin da ka samu kai sadaka da shi dan ka fita da shi dan ka fita daga cikin wannan kuma ka tuba ka daina irin wannan na'am eh to wannan kida shine wannan batun kida wannan kuma wani abu ne daban batun kida amfani wa'annan al-ma'azif hanyoyi ne waɗanda suke shari'a ta haramta su dan haka kayan alatu da amfani da su kudin su ba halal bane ba a sayar da su ba a amfani da su kuma in aka yi amfani da su aka nemi kudi ta wannan hanyar kudin ba halal bane wannan malamai duk sun yi nasi akan wannan kamar yanda a cikin lokacin da muka yi daura ta ilimi akan hukuncen ciniki Ibnu Juzay ya ambata wannan cewar a cikin wato alatul malahi abubuwan da suke kayan molo kayan kida suna daga cikin abubuwan da suke kudin su wato bai halatta a cinikin su ba dan haka abinda aka ci kudi ta wannan hanyar da su kudin bai halatta ba na'am duk yana cikin wannan ai yin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar amfani da kayan kida da zamani wannan bai halatta ba abinda kawai ake rufsa da shi daga kayan kida shine ganga wadda take mata suke amfani da ita wadda ake yi ranar Idi ko kuma wadda ake yi ranar aure kamar ta ƙwarya kamar ta ƙwarya ana amfani da ita kuma kamar abin nan kamar tamborin shine kamar mandiri shi wannan mata za su iya amfani da shi ranar biki domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadribu alaihi bidduf wato ku abuga wannan adduf din shine kamar mandiri a ranar biki to shine duk wani abu wanda yake mata suke wanda zai nuna cewa wannan abu ne na aure amma abubuwan da ake amfani da su na spring kamar jita da piano da kuma abubuwan da ake hurawa da su duk waɗannan suna daga cikin alatul malahi wanda su ne aka fassara su Abdullah ibn Mas'ud suka fassara fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yashtari lahawal hadith li yudilla an sabilillah sun fassara lahawal hadith da waka da ake yi da waɗannan kayan almalahi din sannan wannan yace sau da dama idan nazo na wuce mutane nayi musu sallama za su ji amma ba za su amsa ba shin idan na daina yi musu ina da laifi ka daina yi musu ka ci gaba da yi musu dan haƙƙin su ne in suna zo na kai musu sallama in haƙƙinka ne su mayar maka da sallama kai ka bada haƙƙinka naka haƙƙin ko in ba a baka ba Allah zai baka ladanka kai kai naka amma kada rashin yin wani rashin wani yayi wato ya bada nasa haƙƙin ya sanya ka sai ka ki bada nasa haƙƙin sannan wannan yace shin ya halatta mutun ya kusanci matar da ba ranar ta bace ba ranar kwananta ba koda da rana ne wa in yayi haka yayi zalunci yayi zalunci kuma mushkilan irin wannan zaluncin ba za ka iya rama shi ba dan idan kace ita ma to a ranar ta za ka je ita ma ka ita ma ɗaya matar ka je ka sadu da ita a ranar ta ba da wannan ba to ka rama zalunci da wani zalunci ne saboda haka shi yasa kamar inda Ibn Qudama yace a cikin Al-Mughni sai dai mutum ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa ala kuma tunda abin ya rataye da haƙƙin wata ya san yadda zai faranta mata ya san yadda zai faranta mata ma'ana koyi bata wata kyauta to amma in ya gaya mata a kyautar cewa wannan a maimakon abin da ne miki duk kyautar da ya mata ba za ta yadda ba ya nemi ta yafe masa shi ne ya nemi ta yafe masa shi din ne kawai amma wannan ya wannan ya ɗaya daga cikin wajiban da suke ya wajaba mutum ya kiyaye su yayin da yake da sama da mace ɗaya in ba haka ba ranar alkiyama zai tashi ranar alkiyama gefensa ɗaya shanyayye ya zama to wannan ita ce alamarsa Allah ya kiyashe mu saboda haka a kula da bin iyakokin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajen matansa har a ranar da ba girkinsu ba amma baya kusantar wata da wato biyan bukata na saduwa in ba a ranar ta ba sai idan ranar ta ci sai idan ranar cice amma yana zuwa kowace ɗaya ya kusance ta ya sumbance ta ya shafa ta a koda duk da yake ba a ranar ta ba ya shiga cikin kowace ɗakin kowace don ta ji kancewar ita ma ana yi da ita amma baya kaiwa ya zuwa ga saduwa sai ga wanda yake kwananta ne to wannan walakum kuma Allah yake walakum fi rasul laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana wannan muna da kyakkyawan abun koyi a cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da gidansa haka ya kamata ne wanda yake da mace ɗaya ya huta wannan yace ai mana ƙarin bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab bayan haka akwai wata aya ko hadisi da suke magana akan lailatul qadri a daren ba a jin haushin kare dangane da tafsirin wannan ayar mun yi bara dan haka ka koma ka nemi kasar wato Allah madaukakin sarki yace kowane ajali akwai abinda a rubuce yake ana kowane abin da Allah ya kaddara ya rubuta shi a Lauhul Mahfuz kuma Allah yana shafe abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso abin da mala'iku suka rubuta ne cewa wannan kaddara Allah ne Allah yana shafe wanda yaso ya tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab Lauhul Mahfuz yana wajensa shine kada ya san abin da ke cikin sa wanda a cikin abin da ke cikin Lauhul Mahfuz shine zai tabbata zai iya yuwa abin da mala'iku suka rubuta Allah ya ce su rubuta amma ya sani a cikin ilimin Allah kan cewar wato za a samu shafewa shine yamhullahu ma yasha wa yuthbit zai shafa abin da yaso kuma ya tabbatar to wannan ilimin sa yana wajen Allah sai Allah ya rubuta mala'iku su rubuta mutum shekara 70 zai yi amma Allah ya ce ya san cewar zai kyautata ma ƴan uwansa wanda wannan zai sa Allah ya kara masa karin shekaru saboda haka mala'iku wajen mala'iku sun dauka shekara 70 zai yi amma Allah madaukakin sarki ya san ya shafe wannan abin da ke wajen mala'iku ya tabbatar da abin da ya sani a cikin ilimin sa da wanda ke cikin Lauhul Mahfuz cewa shekara 77 ko 78 ko 80 aka bashi albarkacin sa da zumunta da yi shine wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yake so a yi masa jinkiri a ajalin sa a yalwata masa a arzikin sa ya sadar da zumuntar sa to sannan lailatul batin cewar lailatul qadr ba a jin haushin kare wannan baya daga cikin abubuwan da suka zo a cikin wani hadisi ingantacce na alamun lailatul qadr abinda yazo a cikin alamun lailatul qadr wanda suka zo a cikin hadisai shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a cikin wannan dare yana sujada a cikin ruwa da tabo wanda yake nuna kan cewar a cikin daren da aka a wannan daren a wannan shekarar a daren lailatul qadr an yi ruwa kuma yazo daga cikin hadisin ubay cewar ayar lailatul qadr cewa kashe gari rana za ta tashi ba ta da irin garjin haske yadda yake za ta dauke ganin mutum wannan yana daga cikin alamomin da suka zo amma cewa mutum zai ga dukkan wato kare baya haushi sannan bishoyi suna sujada wannan bai zo ba a cikin hadisai duk da yake akwai maganganu da suke na malamai da dama da suke ta farfada na waɗanda suke ba da labarin abubuwan ban mamaki da suka gani a cikin daren lailatul qadr waɗansu a cikin mafarki waɗansu ba a cikin mafarki ba wannan Allah madaukakin sarki ya bar makansa sani abinda dai yake ya wajaba mu imani da shi shine abinda yazo a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran abubuwa duk suna ta fuskar ja'iz zai iya yiwuwa waɗannan abubuwa su faru amma ba za mu dauki wani abu ya zamanto shine hujja na abinda yake za a ce shine alama da shari'a ta kafa ba sai abinda yazo daga Allah ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam sannan hadithin la tasumu yawma sabti illa fi maftarida alaykum akhrajahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wa ibn majah wa sahahahu al-albani fi irwa'il ghalib to malam ya zai da hadithin da annabi ya samu daya daga cikin matansa tana azumi ranar juma'a sai yace hal sumti amsi qala la qala atasumina gadan qala atasumina gadan qalat la faqala fa aftiri akhrajahu al-bukhari to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin asabar to menene matsayin wancan hadisin eh wannan ya ɗaya daga cikin waɗanda suka illanta wannan hadisin suka illanta dalilin da suka illanta shi da shikenan da ash-shudud cewa ya saba ma sanannun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai malamai da suka yi hukunci akan hadisin bil iftira cewa hadisi ne muttarib dan haka ba su inganta shi ba duk da yake kamar yadda ka ambata Sheikh Al-Albani ya inganta shi kuma akan haka yake fatwa amma su Imam Ahmad kafin shi sun yi ishara ga raunin wannan riwaya kuma ɗaya daga cikin dalilan rauninta shine yadda ta ci karo da wannan hadisin na Abu Huraira na'am da wannan hadisin na Abu Huraira radiyallahu anhu da kuma hadisin cewa la tasumu yawmal jum'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu duk da yake waɗansu malamai da suka tafi akan ingancin hadisin ba a azumi ranar asabar din su yi kokari su yi jam'i tsakanin waɗannan hadisai amma abinda jumhurin malamai suke a kai shine babu laifi akan azumi ranar asabar babu laifi akan azumi ranar juma'a saboda hadisin akwai magana a kansa wanda yake ban kiyaye illar hadisin ba yanzu wanda yake amma dai na kiyaye ɗaya daga cikin illolin da aka faɗa shine al-ittirab ma'ana an rawaito shi ta fuskoki daban-daban waɗanda suke ba za a iya rinjayar da wata fuska guda ɗaya akan ita ce tafi inganci ba wanda wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake raunana hadisi a ilmin hadisi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
wannan sura aka a yawan nuskohi na alqur'ani masahif haka aka kira ta suratul isra ishara ga ambaton al isra da yazo a cikin ayar farko ta wannan sura al isra ma'anarsa tafiya cikin dare Allah ta'ala yace ma annabi Musa fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un kai tafiya a cikin wato tsakiyar dare tare da bayina za a bi ku to ma'anar isra tafiya cikin dare a cikin tsakiyar wato tafiya a cikin dare kowane juzu'i nasa ana ce masa al-Isra. To amma abinda yazo a cikin littafin hadisi na ambaton wannan sura shine an kira ta da suratu bani Isra'il, kamar yanda yazo a cikin sahihul Bukhari daga Abdullah ibn a cikin kitabut tafsir a cikin babu suratu babu bani Isra'il, babu suratu bani Isra'il, haka Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu, ya kawo hadisin Abdullah ibn Mas'ud icewa ya ce annahu qala fi bani Isra'il wal kaf wa Maryam, akan wato suratu bani Isra'il da suratul kahf da suratu Maryam, innahunna min al-itaq al-awwal wa hunna min tiladi, waɗannan surori suna daga cikin dadaddun surori na farko ko kuma wato manyan surori waɗanda suke masu in wato managarta wanda na haddace su, wa hunna min tiladi, kuma suna daga cikin tsohuwan wato tsohuwar ajiyata, ma'ana ya haddace su da dadewa ya haddace su, kaga ya sai ya ambaci surori ne da suka zo a jere, bani Isra'il da Kahf da Maryam, sai ya kira ta da suratu bani Isra'il. Haka zalika a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Tirmidhi, Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi har mu ce la yufir, ba zai karya ba, ba zai sharuwa ba, kuma ya kasance yana karantawa a kowane dare, yana karanta suratu bani Isra'il da suratu Zumar, suratu Zumar tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim, yana karantawa. A wata riwayar cewa baya bacci idan ya zo shimfidarsa sai ya karanta waɗannan surori guda biyu. Kaga anan ma an ambace sunan surar da suratu bani Isra'il, saboda haka a wajen malaman ana kafa hujja da abin da ke cikin masahib, saboda abin da ke cikin masahib dinnan abu ne wanda aka gaje shi al'umma bayan al'umma, tun daga mushaf din da Sayyidina Usman ya sa aka rubuta wanda ake cewa al-mushaful Uthmani. Dan haka al-ramomi ka san daga cikin ilimin abin da suke koyo a cikin ilimin al-Qur'ani akwai ilmun rasul, ilimin rubutun al-Qur'ani ba wai dan ka iya larabci ba ko dan ka je kai digiri na larabci shikenan ka san kaidodin rubutun imla'i za ka iya rubuta al-Qur'ani, a'a wani ilimi ne daban ilmun rasul da ake yi. To ilmun rasul ya dogara da abin da ke cikin littafan, wato abin da ke cikin masahib na musulmi. To abin da ya tabbata a cikin masahib dinnan yana daga cikin abin da yake, ko da riwaya bata zo da shi ba, yana daga cikin abin da ake daukan sa a cikin at-tawatur, yafi karfin a ce daya ya ruwaito daga daya, bal sai dai a ce dubunnai sun ruwaito daga dubunnai, dan haka shine ma'anar masahib dinnan. Saboda haka a cikin masahib an rubuta an kira ta da suratul Isra, to kuma hadisai sun tabbatar ana kiranta da suratu bani Isra'il, wanda ya nuna kan cewar wannan yana daga cikin sunayenta. Suna na uku da aka kira wannan surar da shi shine suratu Subhan, suratu Subhana, wato saboda ita ce kadai surar da ta fara da wannan lafazi Subhana, tsarki mai wato ma'anar tasbih, wato ma'anar masdarin tasbihi. Sauran surori da suka zo da tasbihi sun zo da fi'ilin ne, ko dai sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard a surat al-hadid, ko sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard a surat al-hashir da surat al-saf, ko yusabbihu lillahi a surat al-jum'a da surat al-taghabun, ko sabbih isma rabbika da fi'il al-amr. Saboda haka ya zo da tasbihi, ya zo da masdari a al-qur'ani, ya zo da fi'il al-madi, ya zo da fi'il al-mudari, ya zo da fi'il al-amr, launi daban-daban na tasbihi saboda girman tasbihi. Wannan shine sunaye guda uku da suka zo na wannan sura, kuma sura ce makkiya a wajen jumhurin malamai, wajen kididdiga ayoyinta a waɗansu ayoyin an ce sun sauka a Madina, amma mafi inganci abinda malaman tafsiri suke faɗa shine wannan sura an saukar da ita wato a lokacin da aka yi Isra'i a Makka, shi kuma Isra'i an yi sabani lokacin da aka yi shi. Jamhurin malamai, mafiya yawan malamai, kuma mafiya yawan riwayoyi abinda suke nunawa shine an yi Isra'i dinnan kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara daya da wata biyar, wanda yake rinjayar da cewar wato an yi Isra'i a cikin watan Shawwal ko watan Ramadan na shekara ta 13 ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi na shekara ta 12 na shekara ta 11 na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a shekara ta 13 a cikin Rabiul Awwal a wannan shekarar yayin hijira sallallahu alaihi wasallam. Ayoyin ta guda 110 ne a kidayar Al-Qur'an, a kidayar mutanen Madina da mutanen Makka da mutanen Sham da mutanen Basra, amma a kidayar mutanen Kufa ayoyi 111 ne, wanda yake shine a cikin masahif din da muke gani, tunda masahif din da muke gani da suke tare da mu qira'ar Hafs, riwayar Hafs ce an Asim, qira'ar Asim shi fa Asim Al-Kufi daga cikin malaman Kufa yake. Wannan sura malaman tafsiri sun ce babban manufar wannan sura shine tabbatar da annabcin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da tabbatar da cewa Al-Qur'ani wahayi ne daga Allah, da kuma tabbatar da falalar Al-Qur'ani da falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukan masa da Al-Qur'ani, da kuma nuna cewa Al-Qur'ani din nan mu'jiza ne, gagarbada ne, ba wanda ya isa yazo da kamarsa, yayi duk wanda yayi takara da duk wanda zai iya zuwa daga Masar, kuma kowa ya gajiya, mai ma'ana Al-Qur'ani mai gajiyarwa ne. Sannan da kuma raddi ga dukkan hanyoyi da mushrikai suke kawo suka a cikin Al-Qur'ani, da kuma sukan da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da nuna musu kan cewar ba su fahimci Al-Qur'ani bane, kuma Allah ya toshe basirar su, shi yasa suke fadan abubuwan da suke fada, domin wannan ya zamanto wato waɗanda suke taklidi da su su san kan cewar wato suna yin taklidi ga wanda yake bashi da sani, bashi da fahimta, domin a bujire musu, a guje su, a gane kan cewar abin da suke faɗa akan Al-Qur'ani bashi da asasi. Wannan shine babban darasin da ke cikin da abin da wannan sura ta kunshe shi, kuma zamu ta ganin yanda ake ta maimaita wannan tare da daga cikin abin da yake nuna wato tabbatar da gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kamanta shi da abin da wato nuna abinda Annabi Musa ya kasance a kai, da abinda sakon Annabi Musa ya kunsa, da nuna cewa Al-Qur'ani shi ma kamar yanda Annabi Musa ya zo da hukunce-hukunce, haka Al-Qur'ani ya zo da hukunce-hukunce waɗanda suke dukkan abubuwan da Annabi Musa ya zo da su a cikin rubuce a cikin Allon At-Taura, duk suna cikin umarce-umarcen da aka ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zamu gani inda Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, zuwa karshen waɗannan ayoyi da suka kawo umarce-umarce na yadda wato addini wanda yake basamawi, addini wanda yake na Allah, abin saukarwa daga Allah, ya kunsa na hukunce-hukunce. To Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi abdihi, sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa, laylan a wani yanki na dare, min al-masjidil haram, daga masallaci mai alfarma, shine masallacin Ka'aba, masallacin Makka, ilal masjidil aqsa, ya zuwa ga masallaci mafi nisa, alladhi barakna hawlahu, wanda muka yawaita albarkar kewayen abinda ke kewaye da shi, wato muka yawaita albarkarsa da albarkar abinda ke kewaye da shi, domin in an sanya albarka akan abin da ke kewa da shi, shi min babu aula ya zamanto mai albarka, li nuriyahu min ayatina, domin mu nuna masa daga ayoyinmu, innahu huwa sami'ul basir, lalle shi Allah shine mai ji ga duk abin da ake fada, al-basir mai gani ga duk abin da ake aikatawa. Surat ta bude da tasbihi, subhana, ma'anar tasbihi shine tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da Allah ba, wanda tsarkake Allah daga dukkan tawaya ta kunshi yi ma Allah kirari da dukkan sifa ta kamala, da dukkan sifa ta cika. To tasbihi ana yin sa ne yayin da aka sifanta Allah da abin da bai dace da shi ba, kamar a ƙarshen suratul Saffat, inda suka danganta ƴaƴa mata mala'iku suka danganta suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah suka sifanta Allah da wannan mummunan sifar Allah ya a ƙarshen surar yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun kaga yace tsarki ya tabbata ga ubangijinka uban wato ubangijin izza gaburan abinda suke sifantawa na Allah wato na sifofi waɗanda ba su dace da shi ba to amma nan ba abinda ya gabata na ambaton Allah da wata sifa ta tawaya amma sai aka bude da tasbihi sai aka bude da tasbihi to anan akwai nukta guda biyu nukta farko shine tasbihi kamar yanda yake ya kunshi tsarkake Allah daga sifofin tawaya kuma tasbihi sifa ce ta ban girma tabbatar ma Allah sifofin kamala shi yasa wato ake yin tasbihin tare da godiya ga Allah shi kansa tasbihin yabo ne ga Allah kace tsarki ya tabbata ga Allah yabo ne gare shi domin kace duk wata sifa ta kamala ta tabbata gare shi saboda haka anan wato yin kirarin ban girma ne da tabbatar da sifofin daukaka ga Allah a cikin wannan abin da yayi na ban mamaki na tafiya mai nisa da bawansa kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Baitul Maqdis a cikin dare daya nukta ta biyu shine wato an ambaci tasbihi domin ayi ambaton abun mamaki domin tasbihi ana yin sa lokacin da aka ga abun mamaki shi yasa Imam al-Bukhari yace babu takbiri wat tasbihi inda ta'ajjub babun kabbara da yin tasbihi yayin ganin abun ban mamaki idan mutum ya ga wani abun ban mamaki sai ce subhanallah subhanallah kamar yanda Allah ta'ala yace laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ithkum mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa id lam ya'tu bi shuhada fa ulaika indallahi humul kadhibun walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun 'adhim baya kasancewa a gare mu mi magana irin wannan subhanak sarki ya tabbata a gare ka abun ban mamaki a ce mu ne zamu tuhumci matar annabin Allah wannan abun ban mamaki ne shi yasa suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka kamar kuma yanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin qissat safiya yayin da mutane al-ansar su biyu suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai matar safiya ta kawo masa ziyara cikin masallaci bayan ya tattauna da ita sai ya fita ya raka ta zuwa kofar masallaci dan gidanta yana daga gefen kofar inda babur rahama din nan yake yanzu daga can karshe shine gidanta shine na karshe dakin ta shine na karshe a dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dakin ta yafi nisa daga sauran dakunan yafi nisa daga masallaci sai ya fito da ita zai raka ta zuwa gidanta ko kuma da daddare ne sai waɗansu sahabbai sun zo sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mace sai yace innaha safiya sai ce subhanallah sai suka ce subhanallah ya rasulullah sarki ya tabbata ga Allah wato abun ban mamaki ne ya za a yi mimaka wato mimaka wani mummunan zato shine sai yace ala sai yace musu ala rislikuma ku saurara innaha safiya safiyace yace abinda yasa inna shaytan yajri min ibni adam majra dam shaytan yana gudana a cikin jikin dan adam kamar yanda jini yake gudana yace ina jin tsoron kada ya jefa wani sharri a cikin zuciyarku domin daga ya jefa wannan sharrin kun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan zato kun halaka annabi sallallahu alaihi wasallam janibin sa ba wasa bane mummunan zato ya darsu a zuciyarka akan sa sai ka halaka shine sai yayi sauri yace musu innaha safiya to kaga sai suka ce subhanallah suka yi tasbihi ga Allah domin yin domin nuna cewa a wannan ai abun mamaki ne ake su yi wannan to dan haka aka ce mashru'i ne idan mutum ya ga wani abun mamaki ya ce subhanallah ba ka ce gosh ba kamar irin turancin yan America ko kai la'ana bai kamata mu ambace ta ba a majalisi kamar wannan kun san irin abubuwan da suke faɗa kuma yanzu saboda masu chat ɗin nan ya shiga cikin jikinsu ya shiga cikin jininsu in suna hira in ba su irin wannan ba sai su ga kamar ba su turancin ba, wato kamar kai ka ce turancin ya zamanto yaran tsinuwa da la'ana, domin in mutum bai yi wannan ba kamar bai turanci ba. Kuma za ka ga wani yana tasiri a cikin mutane, kaga hatta a cikin majalisai na addinin musulunci da ake tattaunawa, dakunan tattaunawa in dai da turanci ake yi za a yi muhawara, to a cikin muhawarar sai kaga mutum sai ya mai da kansa wai shi ma bature ne, yanda bature yake zage-zage da aibata mutane da la'ana da amfani da kalmomi, sai ya ga wai in bai yi wannan ba bai yi turancin ba, ya cire rigar musulunci gabaki daya ya sanya rigar turawa, wai shi bature ne. Tur da wannan turancin, abinda aka koya mana idan mun ga abin ban mamaki mu ambaci sunan Allah, saboda tabarruki da tasbihi, tabarruki da sunan Allah jalla wa ala. Domin yayin da kaga wani abin ban mamaki wani lokaci wannan abin ban mamakin zai yi tasiri a zuciyarka, wanda wannan tasirin a lokacin nan shaytan zai iya cutarka ko ya shiga jikinka ko ya je ya cuce ka ta wata fuska. Yayin da kaga wani abu mai kayatar da kai, mai ban mamaki, farin ciki ya ɗebe ka, in baka ambaci sunan Allah ba sai shaytan ya cuce ka. To shi yasa ake son ambaton sunan Allah a cikin kowane hali. To yayin da mutum ya ga abin al'ajabi sai ce subhanallah ko ya ce Allahu akbar, ya kabbara ga Allah, ya ambaci sunan Allah. Shaytan na jin wannan hanasa sai ya buya ko ya gudu, saboda inda duk ya ji sunan Allah guduwa yake. Amma in ku ka ji in ku mutum ya saki harshensa ya ambaci irin abinda Amerikawa suka koya masa suke yi, to shikenan ya ƙara ɗora abota da shaytan. Wannan lokaci ne da shaytan zai samu tamakkuni a cikin zuciyarsa da a cikin da asalin halittarsa. Allah ya kiyaye mu. To abin ban mamakin a cikin wannan shine da yasa ake tasbihin, shine abinda Allah jalla wa ala yi, shine asra bi abdihi laylan, ba ambaci sunan Allah ba, ba a ce subhanallahi ba, sai aka ambaci sifar Allah, domin sifar ita ce take nuna gwanin ban mamakin abinda Allah ta'ala yi, wanda ya nuna kan cewar sifofin Allah suna zuwa da suna, suna zuwa da bayanin aiki, domin kama anan babu suna sai dai bayanin aikin da Allah ya yi ne. Allazi asra bi abdihi laylan, wanda ya yi tafiyar dare da bawansa, bawan sai nan bawan da ake nufi bittifaq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, rasulullah shine bawan Allah. Kuma aka yi idafa ya zuwa ga damir da yake komawa ya zuwa ga shi allazi, wanda ake masa tasbihin shine Allah, bawan Allah da ake tasbihi a gare shi, an danganta shi zuwa ga Allah a wannan makami domin sharufta, domin bayyana daukakar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yayi an nuna cewar ya cika bawan Allah cikakke, ya samu kamalul ubudiyya, wanda ba a sifanta wani da wannan in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, a makamin da yafi komai sharufta, a makamin da Allah ya yi masa abin da bai ma wani daga cikin halittarsa ba, wannan Isra'il Allah bai ma wani daga cikin bayinsa ba, wannan abin da Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hususiyarsa. To a makamin da Allah ya yi masa wannan falala da wannan girmamawa da wannan ɗaukaka, sai Allah ya sifanta shi da sifar ubudiyya, wanda ya nuna da akwai wata sifa da tafi wannan da ita Allah zai ambata. Sai Allah ya ce shine yayi tafiyar dare da bawansa, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewar la taturuni kama ataratin nasara ibn maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu, kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yanda nasara suka wuce iyaka wajen dan Isa dan Maryam, amma ku rinka cewa bawan Allah manzon Allah. Sai ya ce ga abinda za a ce masa, a ce bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin tawalu'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, Allah madaukakin sarki ya bashi fifiko akan dukkan bani Adam baki daya. To Allah ya ce yayi tafiyar dare da bawansa, laylan a juz'i na dare. Wannan shine fa'idar ambaton laylan din. Idan kace wato kayi tafiyar dare, in kace asra bihi laylatan, yayi tafiyar dare da shi dare daya, wato daga farkon daren zuwa ƙarshen daren. Amma yayin da yace laylan, ya kawo shi da nakira, ya nuna a cikin wani juz'i ne na daren akai wannan tafiyar. min al-masjid al-haram, wannan tafiyar dare da Allah yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na farko dai an tabbatar cewa da daddare ake, ba da rana ba, da daddare ake wannan tafiyar. Kuma an yi tafiyar nan min al-masjid al-haram, daga masallaci mai alfarma. Wannan suna na masallaci mai alfarma sunan musulunci ne ga ɗakin Allah na Makka, wanda yake a birnin Makka. An kira shi al-haram, masjid al-haram, masallaci wanda yake mai alfarma, ma'ana wanda yake aka haramta yin dukkan abin da bai dace ba a cikinsa, shi ne ma'anan al-haram. Allah ya ba shi ƙimar alfarmar da dukkan abin da bai dace ba ba za a yi a cikinsa ba. To shi ne ɗakin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim ya gina shi, shi ne masallacin farko da aka gina a bayan ƙasa. Abu Dhar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu masjidin wubi'a fil ardi awwala, wani masallaci ne aka asa shi, aka assasa shi a bayan ƙasa daga farko? Yace masjidil haram. Yace kuma ai, sannan wanne? Yace al masjidil aqsa, ko kuma masjid iliya, masallacin baitul maqdis. Yace kam bainahuma? Yace 40 sana, shekara 40, wanda ya nuna dukkan masallatan guda biyu annabi Ibrahim ne ya gina su, domin annabi Ibrahim shi ya gina masallacin Makka. Ka'aba ce kawai sai kuma farfajiyarta, babu wani masallaci da aka yi a farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu kofofi, sai hanyoyi. Mutanen Makka gabaki ɗaya sun kewaye Ka'aba din. Kowaɗanne ƙabila suna da gida da suke ce ma kansu, suna da wato unguwa da ake ce mata Shu'ib, kamar yadda aka samu Shu'ib Abi Talib, wato unguwar da Abu Talib yake, shine inda Hijun take, inda makabartar da aka binne Nana Khadija a yanzu take, in kai wajen hanyar Ma'abuda, inda ake ce ma unguwar Ma'abuda a Makka. To sai hanyoyi da suke shigowa cikin masallacin, kowace kabila suna da kofar su, ba kofa bace, hanya ce tsakanin gidaje da ake shigowa cikin masallacin. Akwai babu bani Shayba, akwai babu bani Hashim, akwai babu bani Makhzum, ita ce babu Safa, dan ta wajen dutsen Safa suke biyowa. Kowace kabila suna da kofar su ta inda suke shigo, ta hanyar da suke shigowa cikin ɗakin. To masallaci ne mai shine al-masjidil haram, masallaci mai alfarma. An kira shi al-haram saboda matsayinsa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Mutum zai gamu da wanda ya kashe ubansa a wajen, amma ba zai ɗauki fansa ba, sai ya kyale shi, sai ya fita daga cikin iyakar harami. Kamar yadda haram Makkan take haram, to haka masallacin shi ma aka kira shi da albarkacin Makkan, domin ita kanta Makkan ta samu sunanta ne albarkacin masallacin, shi yasa ta zamanto haramtatta, ma'ana mai alfarma. To an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yazo a hadisin Malik ibn Sa'sa'a daga Hijri Isma'il, amma a hadisin Anas an ce daga ɗakin Ummu Hani. To malamai sun yi jam'i cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam rannan ya kwana a ɗakin Ummu Hani da shi da Ja'far da Hamza, sun kwana a ɗakin, aka tashe shi, sannan aka je da shi cikin Hijri Isma'il. Daga Hijri Isma'il, daga nan aka ɗauke shi sallallahu alaihi wasallam, aka kai shi rijiyar Zamzam, aka yanka tsakanin wato tarkuwa ɗinsa, tsakanin wato mahaɗar wato saman karankammar ƙirjinsa, inda wato ake cakar raƙumi a tarkuwa, ya ake ce ma wannan ɗan lokon na wuya, a makoshi nan ne, saman wuya ne, ƙasan wuya. Daga nan aka yanka har zuwa ƙarƙashin cibiyarsa, aka ciro zuciyarsa, aka yanka ta, aka sa ruwan, aka cire wani gudan jini, sannan aka zo da tasa wadda take, aka zuba ruwan zamzam, da ruwan zamzam aka ɗebo daga ciki, aka wanke, aka ɗebi ruwan zamzam aka wanke, sannan aka zo da tasa cike da hikima, sannan aka sa wannan hikimar a cikin zuciyar, sannan aka ɗinke. Anas ya ce, na ga wannan sirrin ɗinkin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a mafarki ba ne, yaqazatan akai ma haqiqatan akai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi cewa wannan mafiyai abinda hadisi kuma suka nuna cewa Isra'i an yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farke, kuma da gaggan jikinsa aka yi da zuciyarsa, ba a mafarki aka yi ba. Domin in a mafarki ne, wannan ba abun mamaki bane da har Allah madaukakin sarki ya saukar da sura yake subhanallazi asra bi abdihi layla. Tafiyar abun ban mamaki ce, inda a mafarki ce wannan zai iya faruwa, babu abun ban mamaki. Kuma mutanen Makka da basu ƙaryata shi ba, inda a mafarki yace musu yayi wannan tafiya. Abin da yasa mushrikai suka ƙaryata shi har suke yin izgili da shi, ganin cewar yace musu yayi wannan tafiyar da ake kwana 40 ake yin ta, shi yayi ta a cikin juz'i na dare daya. To shine daga Masjidil Haram, masallaci mai alfarma, ila Masjidil Aqsa, ya zuwa ga masallaci Al-Aqsa mafi nisa. An kira shi Al-Aqsa mafi nisa dan ai ishara ga cewar a wannan lokaci su ne kadai masallatai guda biyu na mabiya addinan da Allah ya saukar daga sama. Su ne kadai masallatai guda biyu da annabawan Allah ne suka gina su. Annabi Iliya, Masjid Iliya, Iliya sunan Baitul Maqdis ne, sunan inda masallacin yake, ana ce mata Iliya da Larabci, amma daga baya ake ce mata Al-Qudus, Madinatul Qudus, masallacin kuma ake ce masa Masjid Baitul Maqdis, ana kuma ce masa Masjid Iliya, ana kuma ce masa Al-Masjid Al-Aqsa. Sunaye uku duk sun zo a cikin sunnan manzon Allah, a cikin hadisi duk suna nan a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ne kadai masallatai guda biyu da annabawa suka gina su. Masallacin Masjidil Haram, Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka gina shi. Masallacin Baitul Maqdis, Annabi Ibrahim ya so mai gina shi, sannan Annabi Dawud ya zo ya shata shi, ya mayar da shi kamar haima, sannan Annabi Sulaiman ya zo ya gina shi a matsayin masallaci wanda ake ce masa Haikal Sulaiman, Temple of Solomon, wato Temple of Solomon. Saboda haka su ne masallatan da annabawa suka gina. Sai aka kira shi Al-Aqsa mafi nisa, domin ishara da cewa akwai wani masallacin da za a yi, Al-Qasi, ba Al-Aqsa ba, manisanci amma ba wanda ya fi nisa ba, shi ne masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa aka kirawo wancan Al-Aqsa mafi nisa, amma na Annabi sallallahu alaihi wasallam mai nisa ne daga Makka, Al-Qasi. An yi ishara ga cewar za a samu, domin ba za ka ce akwai Al-Aqsa ba sai akwai Al-Qasi, kamar yanda ɗan yara da ake koya musu Turanci, fat fata fates ko long longer longest, to ba za ka yi maganar longest ba sai akwai long, ba za ka yi maganar Al-Aqsa ba sai akwai Al-Qasi. Saboda haka a cikin wannan akwai ishara ga cewar akwai masallaci da za a yi, wanda annabin Allah na ƙarshen zamani shi ne zai gina shi. Su ne za su zamanto masallatai guda uku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, ba a niƙar gari a ɗaura sirdi a yi tafiya ya zuwa ga wani masallaci don falalar wannan masallacin sai masallatai guda uku kawai, Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadha wal Masjidil Aqsa. Masallaci ne alfarma na Makka da masallaci na wannan, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, والمسجد الاقصى da kuma masallaci mafi nisa. To Al-Masjid Al-Aqsa dinnan shine wanda yake a wannan birni mai alfarma wanda yake kasar Baitul Maqdis, wanda Allah madaukakin sarki yace wato kasa ce mai albarka, wanajjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha, muka tsirar da shi da Lutu ya zuwa ga kasar da muka yi albarka a gareta, ita ce ardu sham, kasar Falastin, kasar Sham. Allah anan sai yace allazi barakna hawluhu, wanda muka yi albarka mai yawa a wato farfa'a a kewaye da shi, garin wato masallacin mai albarka ne, kewayen sama mai albarka ne, gari ne mai albarka. Allah madaukakin sarki yayi nafsi akan albarkarsa, wanda daga cikin albarkar shine yawan annabawa a wajen, annabawa tuli a wajen, da kaburburansu da rayuwarsu da kuma a wajen suka rayu, da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya rinka saukarwa a wajen na wahayi ga annabawa daban-daban. A cikin wannan akwai ishara ga cewar addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu asalin sa daga Makka daga Annabi Ibrahim wanda ya assasa Makka kuma ya tara abinda addinai suke addinan da annabawa suke akai ya tattaro duk addinan da annabawa suke akai wanda suna cikin sune a bas wato a Baitul Maqdis domin tace ardul anbiya kasar annabawa addinin Annabi Musa anan yake addinin Annabi Isa anan yake ya tattara su gabaki daya ya tashi daga Makka yaje ya tattara abinda sauran annabawa suke akai sannan ya dawo Makka da abinda shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi addini ne da ya fara da Annabi Ibrahim Abu Tauhid ya kare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Tauhid a cikin wannan akwai ishara ga wannan falala wanda yake ya dai daga cikin abinda zai tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba shigege bane cikin annabawa bal an nuna kan cewa shi shugaban annabawa ne domin ya tashi daga kasar uban annaba kasar da uban annabawa ya assasa tauhidi a cikin da ita ce kasar Makka da masallacin da ya assasa na tauhidi shine masallacin ɗakin Allah wanda yake shine kadai ake yin haji zuwa gare shi a yanzu a duniya babu addinin da suke yin haji zuwa ga ɗakin Allah kamar yadda Annabi Ibrahim yayi sai addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan ya tashi sannan ya je ardul anbiya yayi limanci ga annabawa a cikin Baitul Maqdis sannan ya dawo Makka Allah ya ci gaba da kawo masa wahayin tauhidi da shari'ar addinin musulunci dan haka annabin Allah ne haqqan a cikin tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yanda yazo a hadisai cikin Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo riwayoyin daban-daban daga ciki akwai riwaya da take a cikin Musnad al-Bazzar cewa Annabi sallallahu a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashe shi an zo masa da dabba wadda take tafi jaki girma amma bata kai alfadari ba farafat mai sauri iya tafiyar ta iya inda take gani saurinta a hanyar sun wuce da Yathrib manzon Allah mala'ika Jibril yace masa wannan ita ce garin yace hadal mahjar nan ne kasar da zaka yi hijira zuwa gare ta yace sauka kai sallah domin nan ne inda masallacin ka zai kasance ya sauka yi sallah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu sannan ya wuce da Tur Sina nan ma yace masa nan ne Allah ya yi magana da Annabi Musa ka sauka kai sallah raka'a biyu ya sauka yi sallah raka'a biyu sannan ya je da shi Baitul Laham ya ce nan ne aka haifa Annabi Isa ka sauka kai sallah a wajen ya yi sallah raka'a biyu sannan ya je Baitul Maqdis sannan Allah ya tara masa annabawa gabaki daya ya wuce gaba mala'ika Jibril ya ce kai musu sallah raka'a biyu ya zama to shi Imamul Mursalin to sannan kuma daga nan Allah madaukakin sarki ya yi mi'raji da shi ya zuwa ga as-sama'ud dunya ai ya yi mi'raji da shi zuwa ga sab'a samawat wanda ya wuce ga annabawa ɗaya bayan ɗaya a saman farko ya wuce ga Annabi Adam Allah madaukake mala'ika Jibril sai da izini ya shiga sannan ya ce wannan shine mahaifinka Adam ka yi masa sallama ya yi masa sallama Adam ya ce marhaba bil ibn sadiq wan nabiy sadiq maraba da ɗa mai gaskiya da kuma annabi wanda yake mai gaskiya sannan ya je sama ta biyu ya haɗu da Annabi Isa da Annabi Yahaya har ya je sama ta shida inda ya haɗu da Annabi Musa ya je sama ta bakwai inda ya haɗu da Annabi Ibrahim sannan har ya je inda Sidratul Muntaha sai da ya ji Sarifil Aqlam ya ji wato motsin alƙalamin da suke rubuta ƙaddarar abin da Allah ya hukunta sannan Allah madaukakin sarki ya bashi khawatim suratul baqara amanar rasul a nan wajen tsakaninsa da Allah ba da wasitar mala'ika Jibril ba ya karbi wahayin amanar rasul zuwa karshen wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu a karshen dare sun ishe shi daga komai a wannan daren sannan Allah ya bashi salloli guda 50 sannan kamar yadda hadisi yazo wajen Annabi Musa yace na jarabci bani Isra'il al'ummarka ba za su iya ba koma wajen Ubangijinka ka nemi ragi bai gushe ba yana zuwa yana tsakanin Allah da Annabi Musa tsakanin mi'adin da Allah ya masa da Annabi Musa yana neman takhfifi sauki ga al'ummarsa har sai da Allah ya mayar da ita sallah biyar yace hiya khamsun wa hiya khamsun sallah biyar ce amma 50 ce a wajena la yubaddalul qawlu ladai ba a canza magana a wajena inji Allah to sannan annabi Musa yace maka sakake komawa yace a ni na jin kunyar ubangiji na to sannan ya dawo Allah ya dawo a hanya wajen da ya dawo zuwa ga Makka a hanya wajen dawowa zuwa ga Makka ya ga wani wato ayari na Quraishawa raƙuminsu guda ɗaya ya bata sun bazama suna neman sa ya gani dan ta zamanto aya lokacin da ya dawo da gari ya waye sai Abu Jahal ya zo sai ya ce mata kaga abin da ya faru gare ni a cikin daren nan an yi tafiyar dare da ni ubangiji na yayi tafiyar dare da ni daga wannan masallacin ya zuwa ga masallacin Iliya kuma na dawo a cikin daren nan yace a cikin dare ka je Iliya ka dawo yace eh yace in na tara mutanen Makka za ka gaya musu yace zan gaya musu yace ya banu Ka'ab ibn Lu'ay ku zo suka tattara har turmutsutsu ake wajen samun inda za a tsaya a ji labari sai yace maimaita abin da ka gaya musu ka gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita daga cikin su akwai wanda ya dora hannunsa akai haka wani kuma ya kama tafi ta yaya za a yi irin wannan ta faru to sun san bai taba zuwa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Sham ciniki amma iyakarsa Busra wadda Busra yanzu tana cikin Jordan bai kai zuwa Palestine ba ballantana ya kai zuwa ga Baitul Maqdis sun san sai ka je Jordan tukuna sannan za ka kai Palestine idan mutum ya je Jordan akwai dutse Mount Nebo da ake cewa anan aka binne annabi Musa amma wannan maganganun ƴan ahlul kitabi ne babu tabbas akan wannan ba wanda ya san inda kabarin annabi Musa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi yayi sufanta inda yake indal kathibil ahmar daga nan in ka tsaya za ka hango ƙarshen baharul mayyit wanda daga ƙarshen baharul mayyit din zaka ga dan gefen al-Quds to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai je Baitul Maqdis ba saboda haka waɗanda su sun je daga cikin larabawa ƴan Makka Qurayshawa sai suka ce ga dama ta zo za a yi masa jarabawa za a tuntube shi za a tambaye shi ya sifanta musu yaya Baitul Maqdis take shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauko mun Baitul Maqdis aka kamanta mun shi a daidai kun ga inda gidan Aqil ibn Abi Talib yake a daidai nan aka sa mun shi ina kirga musu adadin kofar ina gaya musu ina gaya musu sifar yadda aikin yake to malamai sai su ta cewar malamai na malaman sharhin hadisi sai su ce ɗakin ne aka ɗauko daga can aka zo aka sa masa ya gani ko ko wani ɗakin ne aka yi kamarsa aka zo aka gani amma yanzu mutumin ɗan zamanin nan zai mamakin wannan yanda ake bidiyo yanda ake sinima zai kai mamaki gabaki ɗaya yanzu ba ana tsawafi ba ana ganin maka Makka ba yanzu za a nuno maka Makka yanzu ana tsawafi kana ganin ta a waya yanzu za ta gani to mutumin zamanin nan ba abin mamaki ba ne to amma malamanmu sun yi ta kokari su bayyana yadda abin yanda za a kusantar da shi yanda zai nuna maka gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewar waɗansu abubuwan da ambaton su ya zo a cikin alkur'ani da hadisi an ambace su ne ta yanda mutumin wancan zamanin zai iya fuskanta waɗansu abubuwan mutumin wancan zamanin ba zai iya ganewa ba amma Allah zai kawo zamanin da wani ana gaya masa sai ya gane shi kamar mu yanzu wannan ana gaya mana cewa an yi masa muna ganin sai an sinima ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sinima ba kai hakikar aka kawo masa menene ake ce ma live image live kamar yanda ake zaka ga an nura a ce live abin yana afkuwa a yanzu gashi kana ganin sa aka nuna masa sai suka ce to akwai ayarunmu yaushe zai shigo Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mushi ce suna na wuce da su suna waje kaza kuma idan a haka ne a lokaci kaza za su shigo Makka kuma raƙumin su ya bata suna sun bazama suna neman sa ko ba za su same shi ba raƙumin zai shiga zai riga su zuwa Makka kuma haka ake wannan shine Allah ayar da wannan surar da wannan mu'jizar ta bude donun ta nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne haqqan manzon Allah ne haqqan domin ba Allah ba zai gudanar da waɗannan ayoyin a hannun su ba in ƙarya yake ma Allah kuma wanda yake mai isa matuƙa wajen gaskiya mai isa matuƙa wajen umarni da gaskiya wanda mabiyansa ma mabiyan mabiyansa suna cewa da Allah ya halatta ƙarya ba za mu ƙarya ba ta ya za ka yi suranta cewar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ƙarya kalla wa hasha to amma ayar wannan ta zo saboda wanda ake mu'amala da su mutane iri-iri ne mutane iri-iri ne akwai waɗanda suke babu abinda zai sanya su su yarda su sallama ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai irin waɗannan ayoyi to wannan ta daga cikin babbar aya da Allah madaukakin sarki ya gudanar a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wannan ta zama to fitina ga waɗansu dan har waɗansu sun yi ridda kuma waɗansu sun yi amfani da wannan dama domin su jefa shakka ga wanda yafi kowa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kusanci da shi yafi gaskata shi yafi bashi kariya shine sayyidina Abubakar as-Siddiq a wannan rana waɗansu daga cikin kafirai suka garzaya suka ce to yau kuma kaji abin da mutumin naka yake faɗa ya ce wai a jiya da daddare ya tafi masallacin Iliya kuma har yayi tafiya zuwa sama kuma ya dawo ya zawo ya tashi ya wayi gari da mu a nan Makka yace shine ya faɗa yace shine ya faɗa yace na gaskata shi yace ka gaskata shi haka yace a to ina gaskata shi cewa labari yana zuwa masa daga sama da kasa gaskata shi cewa ya je Baitul Maqdis cikin dare ya dawo to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa laqabin as-siddiq mai isa matuƙa wajen ban gaskiya radiyallahu anhu wa arda Allah ta'ala yace ga yace linuriyahu min ayatina da can Allah yana bada labarin shine yayi wani ne sarki ya tabbata ga ubangijinka wanda yayi tafiyar dare da bawansa yana bada labarin Allah ne sai kuma ya dawo ce linuriyahu domin mu nuna masa sai ya iltifati ya dawo da kan cewa shi ubangijin da ake bada labarin shine yayi wannan to gashi shine yake zance da bawan nasa domin mu nuna ma bawan nan namu mu nuna masa daga cikin ayoyinmu Allah ya ce daga ciki min ayatina daga cikin ayoyin Allah shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul najm yace laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra wallahi haqiqa ya ga manya-manya daga cikin ayoyin ubangijinsa kuma Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga waɗannan ayoyin yace ma za gal basar wa ma taga ganinsa bai kauce ba bai wuce iyaka ba ya sufantu da kamalar ladabi ga Allah jalla wa ala bai kalla abinda ba a ce ya kalla ba kuma abinda aka ce ya kalla din bai yi shishigi ya wuce iyakar inda aka tsayar da shi ba wannan isa matuƙa ne wajen yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabi ga Allah a wannan matsayi da ya taka salawatullahi wa salamuhu alaihi to sannan Allah ya tsara ya cika ayar da yabo a gare shi ce innahu huwa as-sami'ul basir shi Allah shine kadai shine wanda yake as-sami'u mai ji al-basir yana ji akan abinda duk wato suke gaya masa na raddi gare shi sallallahu alaihi wasallam akan abinda ya faru kuma yana ganin duk abinda yake faruwa yana ji ne ga abinda suke fada shi yasa yayin da suka zo suka yi muhawara da shi sai Allah ya dauko Baitul Maqdis in live ya nuna masa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya amsa musu saboda haka ya dace aka cika ayar da waɗannan sifofi na Allah sifar as-sami' ni isa matuƙa domin fa'il ne mai isa matuƙa wajen ji yana jin komai yana saman al'arshi amma yana jin abinda duk yana jin abinda duk yake gudana a bayan ƙasa hatta tafiyar tururuwa wanda take ba za ka ji ƙararta ba amma Allah madaukakin sarki yana ji domin abinda ma ba a jin sa mu a wajen masu ji a wajen Allah abin a ji shi ne haka kuma shine al-basir mai gani wanda babu abinda yake masa shamaki daga ganin sa wani abu ba zai tare masa gani ba abinda yake ba a gani shi Allah madaukakin sarki a bayyane yake a wajen sa to shine Allah madaukakin sarki ya cika ayar da waɗannan sifofi nasa wanda suka kunshi yabo a gare shi jalla fi ulahu in muka kula sifar nan ta as-sami'u da al-basir Allah madaukakin sarki yayi amfani da ita wajen wato bayyana yadda sifofinsa suke. Allah yace laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, wani abu bai zamanto tamkar sa ba, ba abin da yake kama da shi. Wa huwa as-sami'ul basir, shine mai ji mai gani. Wato a cikin inda zai bayanin yadda sifar sifofin Allah suke a cikin suna, a cikin sifofin sai ya zabi sifar as-sami'u wal basir, sifar as-sam'u wal basar, yake bance ta da ambato saboda isa matukarta wajen nuna waɗansu sifofin. Kamar in akwai as-sami'u, wanda yake as-sami'u wal basir rayayye ne, mai ilimi ne, mai iko ne, kuma mai jiyarwa ne, mai sanyawa a gani ne, wato mai halittar ji ne da gani, saboda haka al-khaliq mai halitta ne, sannan kuma mai tsayuwa da komai ne. Sauran sifofin sun shigo a ƙarƙashin sa, a ƙarƙashin waɗannan sifofi guda biyu. To a wannan makamin ma da Allah ya nuna abun ban mamaki na abun da Allah ya gudanar na wato girman ƙudurarsa, domin ya nuna matsayin manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya nuna masa wannan aya mai isa matuƙa wajen ban mamaki, sai ya sifanta, sai ya ambaci waɗannan sifofi nasa guda biyu, innahu huwa as-sami'ul basir. In Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu ci gaba daga nan. Kuma Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani, Allah ya azurta mu da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya rayar da mu akan sunnarsa, ya inganta imanin mu gare shi, ya sanya mu a cikin mafiya kusantar mutane gare shi wajen imani da shi da soyayya gare shi da biyayya ga sunnarsa sallallahu alaihi wasallam, ya rayar da mu akan ta, ya dauki rayukan mu akan tafarkin sa, ya tashe mu a cikin jama'ar sa, ya shayar da mu daga tafkin sa, ya shigar da mu الجنة تشيتنسا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yeah.